More music at houseofsongs.com.
Eddie Music Studios.
Kerbi uzurina, ki yeri da da zancina, ni ba zanci amana. Dubawin dubi yanayina, komai ya canza min, har canca kyarai ne, yaya zan yi ne, soyayya ce take ya, ga zuciya tana ci.
Yeah.